الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin itiqan al-Qur'an da yake nan kwana Jaba cikin garin Kano, kuma a wannan rana ta Litinin, wanda yau biyu ga watan Sha'ban, hijirar manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1440 daidai, wanda ya dace da 8 ga watan 4/2019. Darasin da zamu yi a yau shine darasi na 12 a cikin wannan littafi mai tarin albarka, Sharhul Manzumiya Al-Ha'iyya ta Imam Abubakar ibn Abi Dawud rahmatullahi ta'ala alayhima, wanda Imam Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala yi mata sharhi da ta'liqi. Za mu tashi baiti na 7, wanda malike cewa walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shabahun ta'al musabbahu. Yace walaysa bi mauludin, Allah subhanahu wa ta'ala ba abun haihuwa bane, ma'ana ba haife shi ba. Walaysa bi walidin, kuma shi ba mahaifin wani bane. Walaysa lahu shabahun, kuma ba shi da wani wanda yake kama da shi. Ta'ala, Allah ya daukaka, al-musabbahu, abun tsarkakewa. Wannan kaman dajiya ce malam yayi dangane da baitin da ya gabata, in ba a manta ba yayi magana akan ru'yatullah, ganin Allah gobe al-kiyama. To ta yiwu wani yayi tunanin cewa wannan gani da za a yi na Allah subhanahu wa ta'ala kaman gani ne wanda zan ganka ko ka ganni, ko mu ga sauran waɗansu halittu, wanda su wannan halittu ko dai ka samu cewa rassa ne na wani asali, ko kuma su zamo asali na wani reshe. Ma'ana, yanzu ni da ku nan dukan rassa ne na iyayenmu. Iyayenmu su ne asali, mu rassa ne a wajensu. Kamar yadda kuma duk wanda yake da nasa 'ya'yan, to yanzu kuma shi asali ne, nasa 'ya'yan reshe ne a wajensa. Ashe kenan za mu ce su 'ya'ya wani ɓangare ne na jikin iyaye. Shi yasa manzo alaihi salatu wassalam yake cewa Fatimatu bada'atun minni yuribuni marabaha. Yace Fatima radiyallahu ta'ala anha wata tsoka ce daga gare ni, duk abinda zai saka mata shakku ni ma zai saka min shakku. Ma'ana na Fatima wani bangare ne na jikin manzon tsira alaihi salatu wassalam, wanda kamar yadda malaman sirri suka ce kakaf ya'yan manzo alaihi salam, ba wanda ya kamance tiniyar shi kamar na Fatima. Allah ya kara mata yadda, in tana tafiya kai kace manzo Allah ne yake tafiya, in kaje sautin ta kai kace sautin manzo alaihi salatu wassalam. To ma'ana da reshe ne na mahaifinsa. To kun ga shi sanya Allah subhanahu wataala bai yadda wanda kasin ya'yan manzo alaihi salam ya girma ya zama mutum har ya aure ya haihu ba. Da wannan ta faru, to sai an annabtar da wannan dan. Mutane za su nada masa kambi na annabta, ko ya shirya ko bai shirya. To shi yasa tun ma kafin a je ko ina, Allah sai ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, manzo alaihi salam bai zama uban ɗaya daga cikin mazajen ku ba. Wato wannan zai ƙara nuna maka gaskiyar alqur'ani. Lokacin da aka saukar da wannan aya, manzo alaihi salatu wassalam yana raye, kun matansa ga sunan su tara. Inda Qur'ani ba gaskiya bane ba, to Allah sai ya sa wata ta haifi wasu 'ya'yan, da za su girma su zama magidanta kaga sai a ce to ayar ta rushe to amma duk abinda Allah ya faɗa ba wanda ya sai rusa shi da a ce sai da aka yaba duniya sai a ce to ai sai da yaba duniya shi sai aka faɗa to yana rayu aka saukar kun ba su dul azab an saukar da wasu surori wanda suke daban-daban kusan gazotul azab an yi ta shekara kusan in ce ta hudu ko a shekara ta shida to kun ga akalla za a ce shekara hudu bayan saukar da wannan ayar sallallahu alaihi wasallam zuwa alaihi wasallam ya wafati to anan sai ma da yake so nuna mana cewa ganin Allah da ake yi ko da mu'minai za su gobe alkiyama to wannan bai nuna cewa Allah subhanahu wataala reshe ne na wani asali ba kaman yanda kuma babu wani reshe da zai kasance daga Allah subhanahu wataala ina fata mun gane to shi ne ke cewa walaysa lahu shabahun ba shi da kowane irin kama duk abinda kake hasashe ko ka taba gani ko ka taba jin labari fallahu bi khilafi zalik Allah ya saba da wannan ba ma Allah ba hatta abinda ya shafi abinda Allah ya tarar da aljanna kun ga sai Allah ke cewa fala ta'lamu nafsun ma ukfiya lahum min qurrati ayun fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar duk wata kulliya da zaga an yi ma gidaje an yi ma hotel an yi ma ofisoshi ka ce kai ai ko aljanna sai haka ina ai ina tabbatar maka wato sahabbai da a ce za a fito da wani daga cikin ni'imar da yake ta kabari a kai shi duk wata hotel da kake jin cewa ta kai karshe a wajen kwalliya to zai ji kamar jahannam aka sashi ai ba kiyasi ma tsakanin ni'imar aljannar da ta duniya ba ma kiyasi kwata-kwata tsakanin to saboda haka Allah subhanahu wataala ya saba ma dukkan wani abu wanda mutum yake iya tunani ko ya taba gani ko ya taba jin labari sai ce al-musabbahu kuma shi ne abin tsarkakewa ko da yaushe mala'iku Allah ce yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun yusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tabqaw tasbihahum innahu kana haliman ghafura to Allah shi ne abin tsarkakewa a ko da yaushe za mu ƙara bayani akan tasbihi sai mun je gaba ƙarshe yace ashar yace hadha ma'khudun min qaulillahi ta'ala wannan baiti kaman abin ciratowa ne daga fadin Allah subhanahu wataala fi suratul ikhlas a cikin suratul ikhlas bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa kufuwan ahad yace wa summiyat bi suratul ikhlas an ambace ta da wannan suna wato sura ta tsarkakewa sura ta kebancewa li'annaha khullisat bit tauhid domin ita an kebance ta da tauhidi tsantsa a cikin ta babu maganan umarni ko hani na wani abu da ya shafi shari'a cewa a yi tsalla ko zakka ba komai abin da ke cikin tazuzurutun tauhidi ne sai ce wal qur'anu ala salasati aqsam shi al qur'ani kashi uku ne na farko imma tauhidun ko dai a samu cewa bayani ne na kadaita Allah huwa al ikhbaru anillahi wa ibadati shi ne ba da labari dangane da Allah da kuma bautarsa wannahyu anil shirki bihi da kuma hana a yi masa tarayya ma'ana wannan shi ne wani bangare daga cikin bangarorin da za mu ga cewa qur'ani ya yi nuni a kai na biyu wa imma awamir wa nawahin ko ka samu umarce ne da kuma hane-hane misali aqimus salata wa atuz zakata kaga wannan duk umarni ne wala taqrabuz zina wala taakul mal yatim da sauransu kaga wannan duk hane-hane ne wa hiya alhalal wal haram shine bayani na abin da yake halal ko kuma haram wal ahkamush shar'iyyah da kuma hukunce-hukunce na shari'a duk zaka alqur'ani ya ambata wannan abu na uku wa imma akhbarun anir rusuli wal umam ko mu samu labaru ne Allah ya bamu dangane da manzanni da kuma al'ummatai wal madi wal mustaqbal da abin da ya riga ya gabata kafin zuwan mu a duniya amma a lokacin manzo alaihi salam ko ma kafin zuwan manzo alaihi salam a duniya da kuma abin da zai zo nan gaba har zuwa ran tashin alkiyama wal jannati wan nar da bayanin aljanna da wuta sai ce fa hadhihi suratu to ita wannan sura khullisat bil qism al awwal an kebance ta da kasan farko ma'ana maganan tauhidi zunzurutu wal ikhbaru anillahi azza wa jalla shine bada labari dangane da Allah mabuwayi madauki fahiya fit tauhid ita tana bayani a cikin sha'anin tauhidi walidhalika sarat ta'dilu thulutha alquran to shi yasa ta kasance tana kaiwa a matsayin kashi daya a cikin alqurani fil fadli a cikin falala to amma nan malamai su suka ce ana nufin fil jazai la fil ijza abin da yake nufi da al jaza shine sakamako fallan Allah mai yalwa ce idan ka karanta qul huwallahu daga farko har ƙarshe da ikhlasi to ana sanin Allah ya baka lada kaman ka karanta kashi daya akan ukun qurani kaman ka karanta hizfi ashir to amma kuma ba za ta isa a wajen kariya alwashin da inda za ka yi ba da za ka zo kai alwashi cewa ka yi ma Allah alƙawari za ka yi sauka uku ta ƙur'ani to ba za ka ce to tunda hadithi ya ce ta yi daidai da kashi ɗaya a cikin uku to in dai ƙafa tara shi kenan uku kamar sauka ɗaya wata ukun kamar sauka ɗaya wata ukun ma kamar sauka ɗaya a'a wannan Allah gafarta mana sai ka faro daga Fatiha ka kai mini jannatu wan nas in ba haka ba to lalle ana nan ana ga gabashin wannan alwashi kunga kaman yanda hadisi yake cewa idan mutum ya faɗi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd huwa ala kulli shay'in qadir ka itiki mi ati raqaba kaman mutum ya yanta wuyaye 100 a ce ka sai bawa 100 ka yanta to da a ce yanzu lokacin yanta bayi ne sai ka ce to shikenan tunda wannan hadisi ya ce fadan wannan kalman su 100 kaman yanta bayi 100 ne to ni ne alƙawari zan yanta bayi 10 to yanzu kawai shikenan sai in fada su 10 ko ne sai to ai an ce ma yanzu mutumin da ya sha azumi da gangan mene ne ka fara sa ko dai ya yanta baiwa ko ya ce yadda mutum 60 ko azumi 60 sai ce to yanzu na gano wani sauƙin ba tunda hadisi ya ce in ka faɗi la ilaha illallah wala sharika lahu zuwa ƙarshe so 100 kaman ka yanta bawa 100 to in na faɗi so 1 kaman na yanta bawa 1 shikenan to bari ma ni in gyara in yi ma so 3 shikenan a Allah gafarta mana ana dan Allah dinka sai kai wannan abin da kai nasi to shi yasa cewa ta yi daidai da sulusin qur'ani shine fil jazai la fil ijza a wajen sakamako ba isarwa ba ina fata mun gane to shi yasa wani malami yace to yana da kyau mutumin da ya zama tabo lako mutumin da ya zama ragon maza ba zai iya karatun qur'ani ba to dan Allah ya daure akalla ya dinga karanta qul huwallahu kaman su 9 a dare ko su 15 in yayi su 9 akalla kaman ya sauka uku to nawa ne suke iya sauka dai mai zuwa wata nawa ne suke iya ai sai dai kadan daga ciki to akalla in kai wannan misali a karanta su 9 a dare to ana sa ran ba dan halinka ba shikenan an baka ladan ka karanta qur'ani sauka uku to me kaman ce ya kamata mutun ya ga cewa dai kada lalacin da ragwantakar ta kai an kasa wannan din ba amin sai ce wa fiha san ne ko wa fiha nafyun wa ithbatun yace li annaha khullisat bi tauhidillah domin ita an kebance ta da kadaita Allah ma'ana bayanin kadaita Allah sai ce hadha wajhu tasmiyatiha bi suratul ikhlas to wannan shine dalilin da aka ambace ta suratul ikhlas ma'ana sura wadda ya zama an tantance ta an ware ta ba komai a cikin ta sai zuzurutun tauhidi kamar da zamu karin bayani insha Allah sai ce wahiyan nafyun wa ithbatun a cikin qul huwallahu akwai korewa da kuma tabbatarwa nafyun anin naqa'is anillah akwai kore tauye tauye daga barin Allah subhanahu wataala wa ithbatul kamalati la da kuma tabbatar da cika a wajen Allah subhanahu wataala sai ce qul huwallahu ahad hadha ithbatun cewa ka fada abun wato Allah subhanahu wataala daya ne tal Allahu samad shine Allah abin nufi da bukata sai ce hadha ithbatun wannan shi ba tabbatarwa ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hadha nafyun kaga wannan shi kuma da korewa ne fa nafa anhu naqsa Allah sai ya kore wa kansa tawaya wa athbata lahu al-kamal sai ya tabbata wa kansa da kamala qawluhu fadin sa dai ce Allahu ahad wannan ba Allahi ba mai da shi dama fadin Allah dai yace Allahu ahadun abun bauta ne guda ɗaya ya'ani yana nufin huwa wahidun la sharika lahu fi rububiyyatihi shi Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa rububiyyar nan mun riga mun sha bayanin ta arzutawa talautawa kashewa rayawa daukakawa kasantarwa duk wani sanadin khasa'is na rububiyya dan adam ba shi da alƙalami na talauci ballanta na wadata shi kansa bai iya azurta kansa da kansa bar zai azurta wani bai isa ya talautar da kansa ballanta na wani sa to min babi aula wanda ba zai yi wannan ba ina gaba da lada ko zunubi kaga mutun ya gaziya ya kasa daga wannan inda zaka gane wannan yanzu zaka ga wani babun Allah dan kasuwa ne yana tafa fituka tun ana hawan mota kobo kaza aka dawo ana hawan su ne kaza duk kasuwoyin nan ya san su yayi fafutuka ne ya sayar da goro ya sayar da abin nan allura da zare ya sayar da duk wata kasuwanci yayi amma bawan Allah bai kulla wani abin da zai mallaki gida na ku zo gani ba sai Allah ya bashi wani da kuma dan makila karami ba daga cikin manyan manyan ba sai yazo ya zama ka ta fara nan kasuwa kaga wasu fila ya ce a dunna alhaji wa ne kaga wasu rumfuna dunna alhaji wa ne saboda Allah shi ne ke ba da wadata ba dabara bace ba ba wayo bane ba ba birnanci bane ba ba kuma kauyenci yake sa aka sai arziki ba kawai Allah shi yake jarraba wanda yaso ya bashi ya jarrabe wani kuma ya hana shi to saboda haka Allah shi ne ya zama ya kebantu da dukkan rububiyya sai ce wala fi ilahiyatihi sannan Allah ba shi da abokin tarayya a cikin dukkan dangin bauta duk wata dangi na bauta to ba wanda ya isa ya tarayya da Allah a ciki wala fi asma'ihi wa sifatihi sannan ba wanda ya isa ya tarayya da Allah a cikin sunayensa ko kuma sifofinsa domin yanzu mu zaka iya ganin sunaye a wajen amma babu mutabaka babu matsin tsakanin binnan sunan mutumin da arzikinsa da abin afwan da sifar wato da abin da zai iya faruwa ka iya ganin yanzu wani sai a ce masa kabiru ko amma sai kaga cewa sai ka dauke shi ka daga shi sama wani kuma sai a ce mishi sagiru amma kuma kai sai dauke kai sama da kai to kaga ashe abun ba a sunan bane ko abin nan ko ka ji abin nan a ce wani farhan ma'ana mutum wanda yake mai sakin fuska amma kuma za a ga shi kullun fuska sai da kasar an aiko masa mutuwa a fada masa to haka za ka gani sunan baya da alaka da yadda zaka samu sifar mutum amma shi Allah subhanahu wataala duk wani sunansa to zaka samu za a ciro sifar sa a jikin wannan sunan ma'ana yanzu misali Allah subhanahu wataala shine al-Ghafur sunansa ne to kuma ya gafiru liman yasha Allah sunansa al-Ghafur kuma shine mai gafartawa kuma ar-Rahim sunansa kuma yarhamu man yasha to amma zaka iya ganin shi wani mutum an sa masa suna wane amma kuma sunan ba zai iya ta'addi ko sifarsa zuwa ga wani mutum ba ina fata an gane yanzu misali kaman a ce gani me gani a ce mutum wanda yake mai tsada amma ko sai ka same shi rakhis mutum da kuma mai arha ba za ka same shi misali a abin nan ba a ce mutum jabir jabir shine kaman mai dora karaya amma sai ka same shi mutum da kuma munkasir shine kariyayyen mutum wani lokaci bai isa misali shi mai dora kansa babban talawalin sa so amma duk wata sifa ta Allah zaka samu tana nan tabbatacciya kuma Allah yayi wannan ya sifantu da wannan abin tun ma kafin ya halicci baye misali Allah sunansa Al-Ghafur tun kamin a so masaban Allah ya cancanta wannan sifar saboda ya san za a zo ai saban to in bai sifantu da wannan bai zai gafarta tun kamin Allah halicci baye shine Ar-Razzaq shine Al-Ghani saboda ya san mabukatan za su zo kuma suna bukatan azurta su a ba su to amma kai ko ni yanzu ba za a zo ai maka wani lakabi sai abin da ka taba yi in ka zana cewa mutum wane magini ba daga haihuwa ka za a rada maka magini ba kashe ka je kai kafinta ko kuma daga haihuwa ka tsasa ba kafinta kashe ka zo ka zama tela so sai mutum ya fara abin sannan ai masa lakabi da wannan sifar to amma Allah tun kafin ya halitta halitta ya tattata waɗannan sunayen nasa da sunan sa gabaki daya amin 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 to saboda haka shine sai yake cewa na'am sai yace fa huwa wahidun fi anwa'it tauhid thalatha Allah shi daya ne a cikin dangogin tauhidin nan guda uku rububiyya uluhiyya al-asma'i wa sifat wa qawluhu fadin sai yace Allahu samad ay tasmudu lahu al-khala'iq duka halittu gabaki daya Allah shi suke dumfara wa tatlubu minhu hawa'ijaha kuma wajensa suke neman bukatunsa domin aka ce as-samar shine al-maqsud wanda ake nufa wanda ake dumfara ina fata an gane Allah ya ce yas'aluhu man fis samawati wal ard duk wanda suke sammai da ƙasa Allah suke tambaya koma wane ne mutum dole sai ya bukaci agajin Allah ka kaddara cewa baka da komai baka da bukata komai kai mai kudi ne miloniya ne zaka bukaci taimakon Allah in ka zo tsuguno ya fito haka ne ko ba haka bane zaka bukaci wannan agajin to Allah subhanahu wata'ala ya sa kowa mabukaci ne gunsa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah duka mabukata ne ko a wajen Allah shi yasa kaga Allah ya ce yas'aluhu man fis samawati duk wanda yake cikin sammai da ƙasai hatta mala'iku suna roƙon Allah suna tambayar sa akwai bukatun da suke nema kullum a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa ce kullu yawmin huwa fi sha'an kullum babu lokacin da Allah baya cikin tasarrufi a ba wane a karbe daga wane a ɗaukaka wane ai ƙasa da wane a faranta ma wane ainihin a bakanta ma wane kullum kuma kowanne da hikimatin huwa ya alamuha babu abin da Allah zai sayar da hikima kai ne kawai in ka ga dama ka dan mangare wancan ne ya baka haushi sai ka dan dauko sai ka dan ba wancan dan kana son sa in aka tambaye ka hikima kai ma baka sani ba to shi ko Allah babu abin da zai sayar da hikima wallahi halittar jiki da shari'a ko kishin shari'a Allah bai taba wannan ba sai da hikima kowane ne in ka ga mutum akan daidai Allah ba shi akan daidai li hikimatin huwa ya alama idan ka ga wani ya zama kangararre tantiri to li hikimatin huwa ya alama saboda ta hikima da Allah ya sani shi sai ya sha wannan hali to sannan malamai suka ce daga cikin ma'anan as-samad as-samad shine wanda ba a kwatanta shi da kowace irin kafa ko kofa kai dan adam da dukkan halitta zaka samu Allah ya yi wa dan adam ido ya masa hanci ya masa baki ya masa wajen tsuguno saboda sai an bukata bukata ta sa aka yi maka ido zaka bukaci ka ga kaza dan kai amfani kana so ka kauce maka kaza kana so kai kaza sannan kana so ka dura shi yasa aka yi maka baki kana so ka fitar shi yasa aka yi wajen fitar duk ɗayan da bai yi babu lafiya a ce ba a samu aka zuba ba matsala an zuba ba a fitar ba matsala to saboda wannan bukatar duk sai Allah ya maka wannan abubuwan to shi kuma Allah shi ne as-samad wa huwa yut'imu wa la yut'am a wata ar wa la yut'am Allah shi yake ciyarwa ba mai ciyar da shi a wata qira'a shadda wa la yut'am Allah ba ya ci mala'iku ma ba sa ci balatana Allah subhanahu wa ta'ala bukata take sawa a ci ko ka ce marmari kake yi dabara ce maganin yunwa zaka yi alga fitina yanzu ba gani abin da farkon da mana a san samu dan zogale da yadi yadi ana za a yi magani za a yi marmari na kuma maganin yunwa za a yi har da gaske ko ka ce marmari kake akwai bukatar daido ne domin in ma ka furta da baki to shi jikinka yana bukatar nau'in wannan abin domin ya samu lafiya ko ya karu daga kaza to shi ko Allah bai da bukatar komai amin yace thumma nafa sannan Allah sai ya kore fa qala sai yace lam yalid yani laysa lahu waladun Allah bashi da da fa huwa subhanahu munazzahun anil waladi Allah matsarkai abin tsarkakewa ne daga barin da sai yace wa hadha raddun ala alladhina athbatu alwalada lillah wannan mai da martani ne ga wanda suka tabbatar da da a wajen Allah wa humun nasara sune kristoci haifu qalu yayin da suka ce almasihu ibnullah wai Isa al-Masihu dan Allah ne wato kun ga shi yasa kullun ahlus sunna suke cewa rayuwa mai tsafta shine akai iri gona a shuka shi kada a kasa kai irin gona kada kuma a wuce gona da iri su yahudawa alaihim la'inullah yanda suke kin annabi Isa suke muzanta shi sai suka ce mahaifiyarsa mazinaciya ce kuma shi ma dan zina ne ta'alallahu an zalika ulul kabira saboda haka wannan kun ga tsagwaran kare to su kuma kristoci wanda bai su tsarkake annabi Isa sai suka ce ai dan Allah ne eh ai dan Allah ne to kaga wancan sun wuce gona da iri a wajen kiyayya su kuma wannan sai suka wuce gona da iri a wajen soyayya su wannan kokarin su tsarkake annabi Isa sai suka fada ainihin wani rami su kuma wancan saboda kiyayya su ma suka bada wani rabi shi kuma qur'ani sai yace huwa abdullahi wa rasuluhu annabi isa bawan Allah ne kuma ainihin manzon Allah ne to saboda haka sai yace waraddun alal yahud kuma mai da martani ne akan yahudawa alladina qalu wanda suka ce uzair ibnullah su kuma suka ce uzair dan Allah ne sai yace waraddun alal mushrikin kuma dai martani ne akan mushrikai alladina qalu wanda suka ce al-mala'ikatu banatullah wai mala'iku yayin Allah ne faja'alu lillahi al-banati sai suka saka suka dingina wa Allah yaya mata wa hum yakrahunahunna su kuma alhali ba sa san yaya mata suna kyamarsu qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun suna danganta ma Allah abinda suke kyama wa idza bushira ahaduhum bil untha walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib wato akwai nau'in hauka kai yanzu inda ba haifi ya macen ba ina ka samu wace ka aura a ce duk gaba ke da duniya maza ne haura ba za ta yi dadi ba to amma kuma kai ma yadda aka haifa aka baka haka ba ta ce kai ma ka haifa ka bayar to amma balarabe idan aka ce matarsa ta haifi ya mace to yadda ka san duk duniya suna tsini masa albarka haka yake ce wato Allah ya ki shi akwai wani wishi Abu Hamza matarsa ta haifi mace da zama cikin farko da za ki haihuwa ina ji na biyu ko na uku to lokacin da ta haifi ta biyu ko ta ko sai kuri ta abin nan gida zai iyayenta abuwan sai ya je ya bar gidan ya ce to ya daina zuwa gidanta to shi ne take cewa mali abi hamza ta layatina ya zallu fi baitin ladhi yalina ghadbana alla narjal banina tallahi laysa zalika fi aydina wa innama na'khudhu ma utina wa nahnu kal ardi lizari'ina numbitu ma kal zara'u fina shikenan take cewa me ya samu Abu Hamza ba ya shigowa gida ya kaurace mai gida yana bakin ciki yana fushi wai dan ba mu haifi yaya maza ba tace to wallahi ina rantsuwa da Allah wannan ba a hannun mu yake ba mu muna karbar abinda aka ba mu ne domin mu a matsayin mu na mata kaman gona ce a wajen manoma muna fitar da abinda suka sara suka shuka a cikin mu saboda haka zalunci ne ka rika cewa ta kawai uwar mata kai ne uban mata ba a jinyi taihuwar ƴaƴa mata ko maza a waje mace kai namijin kai ne koda zaka ga cewa kila wata mata ta haifi ƴaƴa misali abin nan zaka iya ganin mutum yana da mata biyu sai ga wannan ta haifuwar mata wannan suna ta haifuwar maza wallahi da sai dai Allah ya sa haka ban halittar lokacin da zai kasance a wajen wannan sai ya kasance na bangaren maza ita kuma wannan sai Allah ya kaddara bangaren mata amma sai ka ce akwai wani wannan duk mata take haifa wannan kuma duk maza sai ce wallahi kawai uwar mata ce wallahi kai ne uban mata ba laifinta bane ba ai Allah kun ga sai ya ce ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukran aw inasan annabi Nuhu ya kansa mata ne gabaki dai ba da miji annabi Ibrahim alayhi salam maza ne gabaki dai ba miji Manzo Allah sallam sai aka takuda masa maza da mata to saboda haka kenan ba kaskanci bane ba ba sai baya bane ba kaga Allah ma alisabi sai yace ya hagu liman ya shawo ina sai ma aka suma da mata sannan kuma sai aka zo bangaren maza amin to saboda haka sai kice fahumi yakrahuna albanat su suna kyamar yaya mata fa kayfa yaj'aluna halillahi jalla wa ala to ya za'i su dankanta wannan zuwa ga Allah mafuwayi madaukaki qala ta'ala Allah sai kice wata sifu alsinatuhum likadiba anna lahum alhusna hara san su suna sifanta suna fadan ƙarya cewa wai su ne mafiya kyawu yake wajen su ma'ana su ne iyayen yaya maza yaya mata na Allah ta'ala Allah amma ya kuluna udun kabira am lahul banat wa lakum albanun Allah yake tambaye su cewa shin ko gare shi yaya mata suke ku kuma ku ne kuke da yaya maza ai taj'aluna lahul banat wato ku kuna saka masa yaya mata wa antum takrahuna albanat alhali ku kuna kyamar yaya mata wala kumul banun ya zama ku kuna kebance kanku da maza ai taftasuna bil banin wato kuna kebantuwa da yaya maza alladhina tuhibbunahum wanda kuke son su wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun suna danganta abinda suke kyama zuwa ga Allah wa tasifu alsinatuhum alkadhib harasan su suna sifanta ƙarya suna furtata anna lahum alhusna wai gare su mafiya kyawu yake wa qala azza wa jalla wa qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an sai suka sanya masa wani yanki daga cikin bayinsa me yasa yace li anna alwalada juz'un min alwalidi kaga in suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne ƴaƴan Allah wal iyazu billah to kaman sun nuna wani bangare ne na Allah subhanahu wa ta'ala domin shi da wani yanki ne na mahaifi fahum shabahu Allah jalla wa ala su sun kwatanta Allah subhanahu wa ta'ala bil makhluqina da ababan halitta wato kenan sun kwatanta Allah da abun halitta yadda suke hayyaba tsakanin su waja'alu lahu alwalada sai suka danganta da zuwa ga Allah huwa munazzahun an zalik shi Allah abin tsabtacewa ne daga wannan domin idan muka duba mu a matsayin mu na ɗan adam samun yaya kamala ne na tabbatar yanzu a ce ga mutumin da yake da yaya ga wanda shi kuma bashi da yaya to za mu ga cewa mai yayan nan shi yake jin ya samu kamala wanda bashi da yayan nan shi yake ji a ransa ya samu tawaya musamman a ce yana da abin da zai so a ce an gaje shi ina basara ke ne yana so in sarauta gargajiya ce in yi masa ɗansa ya hau in mai kuɗi ne ƴaƴansa su yi gadonsa in malami ne ɗansa ya karatu ko abin da kamar haka to sai aka ce bashi da kowa kun ga zai ji cewa ya tawaya to kun ga duk da cewa mu kamala ce a wajenmu amma kuma a gefe ɗaya za mu ga cewa alama ce ta tawaya saboda ka san za ka tsufa kana buƙatar agaji za ka buƙaci taimako dole yanzu so da yawa kun ga shi yasa iyayenmu suka ce idan mutum yana da imkaniya yana da dama yana da abin yi kada ya bari sai ya tsufa sannan ya yi aure me yasa saboda kada kai da ƴaƴanka a zama wadafanta uwa kwanta haihuwar kusurwa ba a san a zama haka kana ɗan shekara 60 ƴaƴanka ƴan shekara 2-2 shekara 3-3 dan Allah wa zai agaza mu wani yanzu da kai da su wake kowa dai ba taimako yake ɗan shekara 60 yana buƙatar taimako ɗan shekara 3 min babu aure to yanzu aka ce ba kaddara ba kai aure ba sai kana ɗan shekara 50 sannan sai kai aure to ka kaddara ma cewa an samu haihuwar da wuri shekara ɗaya sai aka haihu to ran da lokacin da danka zai yi shekara 20 kai shekara kanawa 70 yanzu dan shekara 20 ya gama haduwa a rayuwa wani ba ko wani gidi bai gama ba balantana a zo masters balantana a zo a samu aiki a kaza to kuma dan shekara 70 fa kaga yana buƙatar agaji mai yawan gaske to in so samu ne a ce kana da dan yadda zaka yi ko ba kuma dai a ce tsakanin ku dai shekara 21 misali yawa kana 45 kana da dan shekara 20 misali kaga ba laifi ne za a dan cicciba juna zaka taimaka mai zai taimaka maka to ma'ana da abin da ke so in ce shi buƙatar in samu da alama ce ta gajiyawa dan ina sa ran zan gajiya sai a taimaka to shi ku Allah ba zai gajiya ba bai buƙatar komai a wajen kowa to shi yasa akwai abubuwan da mu kamala ce amma in gidan gida mu Allah wannan abu kuma ka tawaye Allah yanzu mutumin da zai iya bacci in yaji bacci ya bacci ya tashi da mutumin da shi kuma yayyayi bacci yake zuwa ya shafa ya ai masa rukuya ai wane ne bacci yake zuwa don Allah wane ne mai kamala mai iya bacci ko wanda ba zai iya bacci ba wanda zai yi bacci lafiyayyen bacci ya tashi shine mai kamala to amma kuma alama ce ta gajiya domin yadda Allah ya kwafale kaga da ido da kunne da baki da hannu da kafa har da hanci suna shigar da gajiya a wajen kwakwalwa yanzu ka gwada kada kai wani aiki ko ka ce ka yi faskare ko ka dauki wani abu ko ka tafiya ka zauna kawai kan kujera ka wuni kana karatu karatu kawai kake sai dai kaje kai sallah sallah ma kila a cikin masallaci kake kawai karatu kake kai awa 4-5 kana karatu to wallahi ka gama ka kwanta ka ji yadda kamar an maka doka wannan ganin da kake ta yi aiki ne wanda yake ba wai karami ba yana shigar da gajiya a kwakwalwarka to tunda akwai bukatar kwakwalwar nan ta moru a gobe Allah sai ya mana ni'imar bacci duk wata wahala da kai tafiya ƙasa aiki na ƙarfi da hannu ji da kunne a gani da ido to duk wannan gajiyar in ka samu kai bacci Allah sai ya tafiyar da ita ashe kenan alama ce ta gajiyawa shi ku Allah la ta'khudhu sinatun wala nawm a cikin kisan Isra'iliyat kun san aka ɗebe kewa da ita ko ba a gaskata ko aka tabbatar ba an ce Annabi Musa alayhi salam ya tambayi Allah cewa Allah me yasa baka bacci duk da an bacci na kidda bacci ki dadi Allah ce baka bacci to kisa take cewa Allah subhanahu wataala sai ya bashi ƙarya cike da ruwa aka ce rike garin lokaci Annabi Musa alayhi salam yana rike da ƙarya kawai sai aka saka mishi gindin ta sukuce ta tarwatse firgige ta shi Allah ya ce to yanzu Musa ƙarya ce a hannunka kai dan gengedi ga ta tarwatse da za mu yi bacci ko gengedi ina mu koma sama da ƙasar duniya gaba ɗaya shi yasa Allah ya ce inna Allah yumsiku samawati wal ardu an tazula Allah shine yake rike sammai da ƙasai saboda kada su bushe da Allah bai rike su da kudararsa wallahi kafin yan mintuna to wani labari ne ba wannan ni da kai da mu ga baki dai wallahi ba san inda muke ba to saboda haka kenan ashe akwai abubuwan da mu kamala ne amma in ka danganta wannan abu zuwa ga Allah tawaya ne yanzu a ce mutumin da yake da aure da wanda ba shi da aure da uba sun mu tafiya dan da matarsa uban ba matarsa sai suka zo ba kunta wani gida akwai yamcin daki akwai shago ina za a saka dan cikin gida shi da matarsa ina uban zai kwana a shago wannan kamala yana tafiya da matarsa shi yasa aka ba shi daki a cikin gida shi kuma wannan gashi da shi ne uba amma sai aka ba shago ya kwana saboda shi wannan kamala ba ta tare da shi koda yana da su a gida amma dai yanzu ba da ita yake tafi ba yanzu da zaka zo ga wani mutum da rawani ga kan abin nan kwagirinsa ga riga aska tara sai aka ce ai wannan mutumin da kake gani shekara sau da 40 kenan gauro sai ka kuma kallon sa sai kai lafiya ko yake kaman wannan a ce ba shi da matar ma'ana kar kaman bai dan samu tawaya ba to ya samu tawaya bai samu kamala
ashe kenan kasawa da bukata take sawa dole a je ayi aure kasawa dan adam da bukatu zaka zo ba sai abin nan ka zo ka samu kana so ka zo ka samu anya abinci ba sai ka zo ka so mai neman ashana da tukunya kana so ka zo ka samu an kunna fitila ba ka zo kana da dabiyar ashana a cikin duhu ba haka dai abubuwa ga su ne yau da kullum to saboda haka shikenan akwai abin da in an danganta shi ga Allah ta waya sai amma mu kamala shi a wajen amin amin to shine sai yake cewa na'am dare ina na'am thumma qala azza wa jalla sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aw man yunashu fil hilyati shin yanzu wanda ya zamo ana wato halittar su a cikin kawa da ado wa huwa fil khisam ghayr mubin shi kuma idan an zo ja'inda ba shi da ainihin magana wacce take wato ainihin mai hujja ko wacce take wato ainihin mai galaba mace zaka ga cewa tun suna ɗan ƙanana haka za su tashi a yi ƴar tsana a yi mata kwalliya a ɗauko wannan abu a gyara tun mata haka Allah ya yi su yanzu kana da ƴa mace ɗaya kana da ƴaƴa maza uku ko hudu bari babbar sallah ta zo ko karamar sallah wallahi ƙarshe abin da za ka kashe mata ita kadai ya ishe su su wannan su in ka zo ka sayo masa yaji ka dinka musu ko ba aiki ba sai an yi wani surfaji ba kowa kawai sai ya zo da kansa yake gaba to amma ita fa sai ka sayo a warwaro sai ka sayo sarka sai ka sayo jambaki sai ka sayo kaza sai ka sayo kaza sai kaga cewa wato su da ban kullun a cikin ado da kwalliya shi yasa ma abinda aka haramta mana su aka haramta musu kai yanzu ko ni zinari haramun ne ka yi zobe da shi ko ainihin ka yi agogo da shi su kuma ya halatta su yi zobe da shi su yi awarwaro su yi sarka wuya saboda dama su yan kwalliya ne kuma su dama tawaya ce ta sa sai an yi kwalliya sai a cike gibe yauwa to amma shi saurayi gashi nan maza-maza ai shi kawai kwalliya shi a ga sangame mai kato shi ke nan kwalliya ta riga ta kammalu fari da gaske an zo ana neman wa zai shigo da buhun simitin na a kira su a ya sako shi kawai a ga shigo da shi a shi ke nan adansa kwalliya ta riga ta haɗu amma mata da za a gani su wajen 20 da ɗan samulo kadangare ya shigo duk a fita a guje ana ta ihu kadangare akwai tawaya sosai amin sai sai almar'atu tuna sha'u fil hilya ita mace a cikin ado da kawa ake halittarta lianna ta taji ila huliyin domin tana da bukatuwa zuwa ga abin kwalliya fa hiya naqisatun ita tawayya ce wa huwa fil khisam ghayr mubin kuma ita idan an tashi wato ainihin musu da ja'in ja to ba mai iya fayyace abubuwa bane ita mace galibi da an fara kawai sai daga ta fashe da kuka yanzu wallahi abin da zaka ji tausayi ka bari yanzu kana ganin mata suna tuka mota abin tausayi sai mace ta yi fanco inda ba maza wallahi sai kaga ta yi fanco ta dauko jak din ma ta iya daga abin kawai sai ta tsugula ta yi tabo ta da kuka ta ma iya daga jak din ya daga abin nan motar a dauko safiya a daura wallahi ba za ta iya sai dai ta yi tabo ta ga dan yaro kai da Allah zo ta yi maka mun kaga wannan duka abin ne wanda yake na rauni duka abin ne wanda yake na rauni to su daga cikin wato ainihin kasar Allah shine wato alhakim su da Allah ya ba su rauni kuma sai ya ba su karfi a cikin raunin su yanzu ita mace idan abu ya kai tura me za ta kuka to wannan hawayen na tukun matsala ne in ya fara zubowa yanzu kaga an dauko kulki an bai ba yanzu kaga an dauko kokara a je a dauki mataki shi yasa Ibrahim kai sai yake cewa wa ma zarafat aynaki illa litadribi bisahamaiki asharar kalbin muqattali imam babu basa sai yake cewa wallahi ba komai yasa kike zubar da wannan hawayen naki ba sai dai wannan wato kibi wannan hawayen naki kamar kibiyoyi ne kike so ki sassoki zuciya ta dashi mana yanzu saurayi yazo zance sai ku abin nan mahbubar sa tana ta zubar da hawaye ke wanta lafiya ce wallahi wanne ga can ya sha kwana wallahi shine yazo haka kawai ya mare ne me kake zato ai ba takalmi zai fita a guje sai inda karbin sai kare wannan hawaye na da ta zubar to shine ya gargado shi to su a cikin raunin su kuma Allah sai ba su karfi amin to shine sai yake cewa na'am na'am inda ma tahsulu husumatun yayin da wata husuma ta faru muna kashatun da kuma tattaunawa tawduful mar'a kawai zaga mace tayi rauni fatasatiu an tukhasima an nafsiha ba za ta iya wato ja'in ja domin kare matsayinta ko haƙinta ba walidhalika fil ghalib to saboda haka ne ma mafi yawa to wakilu man yukhasimu anha take wakilta wanda zai je ainihin ya ja'in ja saboda ainihin haƙinta وقال تعالى الله كتاب وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا سوكا فري مشتركا فري شاوا ثم يد ملائكون نسكي بايم الله أما سيئا آماتان الله يقولون سنتي وإنهم بنات الله ويسو آئب الله الله سيئسي أشهدوا خلقهم شنسون هلرسلو كتنها لتسني حسك سنهكا satuktabu shahadatuhum to za a rubuta wannan sheda da suke yi wa yusaluna kuma za a tambaye su gobe a kiyama fal mushrikun su mushrikai wasabullaha sun kwatanta Allah bi anna lahul banat cewa wai Allah yana da yaya mata wan nasara su kuma kristoci wasabullaha sun sifanta Allah bi anna lahu waladan wai cewa Allah yana da da wa huwa almasihu isa ibn maryam shine mai yawan albarka annabi isa dan nana maryam alayhi salatu wassalam aminci wato kira da aminci su tabbata gare shi huwa abdullahi wa rasuluhu kuma shi bawan Allah ne kuma manzansa ne qala inni abdullahi yace ni bawan Allah ne atani alkitaba Allah ya bani littafi wa ja'alani nabiyan kuma ya sanya ni na zamo annabi in huwa illa abdun an'amna alayhi kuma shi annabi Isa bai kasance ba face wani bawa ne mai tarin daraja wanda muka yi ni'ima gare shi waj'alnahu masalan li bani isra'il kun muka sashi abun buga misali na kudarar Allah a wajen bani isra'il yadda aka same shi ba tare da mahaifi ba fa isa abdullahi wa rasuluhu annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalma ce ta kun wato Allah subhanahu wataala yayi wahayin ta ko kuma ya aikata zuwa ga nana Maryam wa ruhun min kuma wani ruhi ne daga Allah subhanahu wataala to wannan kun ga kaman yanda aya take cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min yana daga cikin shubhat da kristoci suka dauka cewa to tunda Allah ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam annabi Isa kalma ce ta Allah wanda ya aikata zuwa ga nana Maryam sannan wa ruhun minhu kuma annabi Isa ruhi ne daga Allah ma'ana wani bangare ne tunda wani bangare ne ke da Allah to kun san kullum min takan zo ibtida'iyya takan zo tab'idiyya takan zo bayaniyya tana zuwa da ma'anoni daban-daban kusan ma'anan min sun kusa kai wajen goma tana zuwa badaliya walau nasha'u laj'alna minkum malaikatan ma'ana badalakum kenan man ce badaliya to nan da aka ce wa ruhum minhu wannan ibtida'iyya ce ba wai ba a tabi'idiyya ba kamar yadda yake cewa wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu kaga ba za ka ce fishiyoyi da duwatsu da kwari da tsuntsaye da ƴan adam duk su in Allah bane kaga ma'ana ibtida'iyya ce ma'ana daga Allah suka so mu Allah shine wanda ya kago halittar su ya halice su ina fata mun gane amin to shine sai yake cewa waj'alnahu masalan na'am fa isa abdullahi na'am sai kita walaysa huwa ibnan lillah shi ba dan Allah bane ba azza wa jalla mabawai madaukaki fallahu subhanahu wa ta'ala Allah wanda zarkin sai tabbata lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba kuma ba haife shi ba kun ga wannan sifa ce ta Allah duk wani mutum da za a zo ana faɗa ma wannan to an allantar da shi an yadda ko ba yadda ba wal iyaz billah sai ki cewa la bidayata lahu subhanahu wa ta'ala Allah ba shi da farko kama annahu la nihayata la kamar yadda Allah subhanahu wataala ba shi da karshe wan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da mintin Allah ta tabbata a gare shi kana ya kasance ya dau yana yin addu'a fa yaqulu sai yace antal awwal fa laysa qablaka shay ya Allah kai ne na farko wanda babu wani abu kafin kai wa antal akhir fa laysa ba'daka shay Allah kai ne na karshen da babu komai wato ainihin bayanka wa anta adh-dhahir fa laysa fawqaka shay Allah kai ne bayyananne babu abinda ya zama ainihin sama da kai ta fuskan bayyana wa anta al-batin fa laysa dunaka shay kai ne boyayyen da babu wanda yafi ka boyuwa kuma hadhihi sifatullahi azza wajal, wannan sifofin Allah ne mu bai madaukaki, fa huwa awwalun bila bidaya, na farko ne ba tare da farawa ba, da'imun bila nihaya, tutur ne tabbatacce ba tare da karewa ba, subhanahu wata'ala. Qauluhu ta'ala, fadin Allah da yake cewa lam yalid, yace hadha nafyun lish-shariki wash-shabih, wannan korewa ne ga abokin tarayya kuma wanda yake abokin kamanceceniya, li'anna al-walada, domin shi da shabihun liwalidihi, makamanci ne ga mahaifinsa, wa sharifun lahu, kuma abokin tarayya ne a wajensa, domin zai zama yayi musharaka da shi a cikin dukkan ayyuka, za ka cewa nan kasuwa ne wajen uban ba zai je ba dan ne zai je, in wasu ayyuka uban yake kafinta ne, makedi ne, masassaki ne, za ka samu dan zai je yayi, kankenin yayi musharaka da babansa a cikin irin waɗannan ayyuka. To saboda haka sai yake cewa wa aidan alwaladu innama yakunu lihaja, kuma shi da yana kasancewa ne domin bukata, wallahu subhanahu munazzahu an zalik, shi ko Allah abin tsarkakewa ne daga barin kowace irin bukata, huwa algani, Allah shine mawadaci wadata mutlaqa, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, duk abin da ke cikin samai da kasai mallaka sane bayin sa ne, kuma shi yake tasarrufi a cikin su, fa huwa ganiyun anil walad, Allah mawadaci ne daga barin da, amma antum, to amma ku, fa antum bihadatil walad, ku kuna da bukatuwa zuwa ga da, fal insanu alladhi laysa lahu auladun, mutumin da ya zama bashi da yaya, yakunu indahu ajazun wa da'afun, to wannan mutum za a samu gajiyawa da rauni tare da shi, huwa bihajatin ilal aulad, mutum yana da bukatuwa zuwa ga yaya, liyusaidu, domin su taimaka masa. Wa qawluhu ta'ala, fadin Allah da yake cewa wa lam yulad, Allah ba a haife shi ba, hadha nafyun lil bidaya, kaga wannan korewa ne ga faruwa, kaga idan aka ce an haifewa ne to akwai ranar haihuwar sa, kuma wanda ya haife shi ya gabace shi, to kaga da aka ce wa lam yulad, an kore ma Allah farkwantaka. Wa qawluhu ta'ala, fadin Allah da yace wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yace ce al-kufu, shi al-kufu ma'anahu ash-shabihu wal-mathil, al-kufu shine makamanci ta fuskan yanayi, sannan al-mathil makamanci ta fuskan matsayi ko abin da ya kama da haka, yanzu in ka ce fulanun mathilu fulanin fil manzila, wane kwatan kwacin wane ne a wajen matsayi, ma'ana a matsayin su na aiki duk kaza kaza, ko wane gwamna ne, wane ma gwamna ne, wane sakatare ne, wane sakatare shi ma sakatare, wane director, wane ma director, kaga ya zama mathilu shabih, shi kuma da gani da ido kace sun yi kamanceceniya, to Allah duk wannan ga baki ɗaya sun koru daga Allah, fa Allahu jalla wa ala laysa lahu shabihun wala mathil, Allah bashi da makamanci bashi da tamka, ay la ahada yukafihu, babu wani wanda zai kafada da kafada da Allah subhanahu wa ta'ala, aw yusawihi, ko ya zama ya daidai da shi, aw yushabihu, ko ya kama da shi, aw yumathiluhu, ko ya zama misalin sa abadan har abada, wa qala ta'ala, Allah ya ce laysa kamithlihi shay, babu wani abin da ya kama da Allah, hadha nafyun lil mathil washabih wan nadhir, wannan korewa ce ga ainifin tamka da kama da kuma wanda yake daidai da mutum, annadir shi ma wanda za a ce daidai da shi a wani matsayi ko wata daraja, wa qala ta'ala, Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiyan, shin kun taba jin wanda yake kamar Allah, ai hal ta'lamu ahadan yusawihi, kun taba jin wani wanda ya daidai da shi subhanahu wa ta'ala, wa yusamihi al haqiqa, a ce yayi wato daidai da Allah kai da kai, sai ya zama kufinsa, laysa ma'anahu la yatasamma ahadun bismi, ba wai ana nufin wani ba zai zama yana da suna irin sunan Allah ba, shi ake nufi ba, kalmalik wal aziz, kaman almalik al aziz, ai wannan Allah ya arawa mutane, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz, kaga Allah an bace sunan mai mulki da al aziz, kuma da shine al aziz, kenan akwai sunan da Allah ya arawa su, qaulun nabin, fadin shi mawallafi ya rahimahullahu ta'ala da yace laysa bi mauludin wa laysa bi walidin, Allah ba abun haihuwa bane, kuma shi ba wanda ya haifa bane ba, hadha ma'khudhun min suratul ikhlas, wannan an tarato shi daga suratul ikhlas, allati fiha, wanda a cikin ta akwai ithbatul ahdiyya, tabbatar da dayantaka, was samadiyya, da kuma ainihin samadiyya lillahi azza wa jal, wa nafyul walad wal walid, da kuma kore da da mahaifi anhu daga barin Allah subhanahu wata'ala, wa nafyul mushabahati wal mithliyya, da kuma kore kamanceceniya, da kuma wato ainihin a ce daidaita, lahu subhanahu wata'ala, da Allah subhanahu wata'ala, fala yushbihu shay'un min khalqi, babu wani daga cikin halittar Allah wanda ya kama da Allah subhanahu wata'ala. Amin.
ke tambaye farko yace malamin Allah cikin wannan aya me yasa aka ce wa huwa ba ce wa hiya ba ina da tunkoya da abin da aka ce wa huwa fil hisabi ba ce wa hiya ba to ai jinsin ake nufi gabaki daya jinsi muzakkar ne wa huwa shi wannan jinsin ba wai mace dai ake nufi inda mace dai sai a ce wa hiya amma wa hiya shi yasa aka ce man kaga man suna ne wanda yake mubham suna ne wanda yake da jinsi saboda ka jinsin ake magana ke sai aka ce wa uwa ma'ana shi wannan jinsi na mata ba wai wata mace guda da yake da shi ba kasancewa inda za a samu daidai ku wannan kuma bai rushe wannan ba annadir la yuqasu alai yanzu zaka iya samun kila wata mace daya a cikin 100 ko a cikin 1000 mai zalakar zance mai kaibin harshe da sauransu to wannan bayan kuma wannan hukuncin ya rushe ba ai a cikin mazan ma kuma sai ka samu wani shi kuma gashi namiji ne amma kuma ba zai iya fayyace abubuwan abinsa ba wannan bayan kuma jinsin maza ya kasa ina fata an gane a wannan shi kuma sai yake cewa malam asatin da ya wuce an yi bayani akan ganin Allah shin malam ana iya ganin Allah a mafarki to wasu malaman sun ambata wannan wasu malaman sun ce zai iya yiwuwa a ga Allah a mafarki Allah dai shi ne mafi sani a yan wadda ƙarshe da na ƙaddara cewa za mu sake yin karatu rana ya ta yau daga nan mu rufe tun daga shi watan Sha'ban ya shigo to amma kamar yadda muka yi shawarta zai da su 'yan kwamitin rayu sunna tunda akwai wasu 'yan bitoci da inda za a dan gabatar a nan gaba kuma nema na gaba sai mun tafiye da kuɗi da nan yi to mun gai wadai kawai duk karatun da muka yi za mu ce a rufe shi sai bayan nan to yanzu wannan karatu insha Allah da muka yi na biyu ga wannan wata zai zama mun rufe shi wannan karatu na musu idan Allah ya ba mu da lafiya amma bi haulillahi wa quwwatihi tunda da mana yanzu tana tafiya bayan azumi sosai inda Allah sa da rai da lafiya da mun dan shiga shawar ba nisa ba za mu dawo karatu kan mu ba za mu so mai hutu irin wancan da ya gabata ga mai tsawon mai insha Allah muna fara sai mu ta shawar za mu dawo karatun mu ba za mu yake ba insha Allah sai tabbata daga babbar sallah to in muka yi hutu sallah shi ma ka dan cinye lamun dai yadda wanda yayi da wanda aka yin mashi to insha Allah daga nan kuma shi ba sai mu zo mu dona ba idan Allah ya ta muna fata Allah subhanahu wataala ya amfana da mu kuma karatun mu na Alhamis ba za mu same shi ba saboda za mu yi tafiya ranar Alhamis to shi dai yanzu karatun Alhamis za mu iya cewa kawai dai shi an rufe shi ba kafin a zo gare shi yawwa saboda haka kenan muna da karatun gobe talata shi ma in mun yi shi da gobe talata shi ma mun yi shi insha Allah tafsir ma muna nan za mu yi na Asabar duk wanda muka yi da insha Allah to mun rufe sai bayan farawa daga yau